Walking on Sunshine, bass in B flat. Now, baby, I'm sure. Da ba ba da ba. Ooh, when you knock on my door. Ba 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 da da. Ooh, wah ooh, wah ooh. Ba da ba ba da ba ba da. Da ba ba da da. Ooh, wah ooh. Wahoo, and I want you to stay. Da ba, I'm walking on sunshine. Ba da ba, wow, yes, I'm walking on sunshine. Ba da ba, wow, yes, I'm walking on sunshine. Ba da ba, wow, yes, and don't it feel good? Ba 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 da da ba, I'm walking on sunshine. Ba da ba, wow, yes, I'm walking on sunshine. Sunshine, ba-da-ba, whoa, yes, I'm walking on sunshine, ba-da-ba, whoa, 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 don't it feel good?